mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba batun yaki da yan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun kawancen kasashen yankin wato multinational joint task force ke fafatawa to madalla a watan afrilun da ya gabata ne dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi wato multinational joint task force ta fara farmaki mai taken operation lex sanity kashi na biyu a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin kawo yanzu mai ake ciki major general ibrahim sallau ali shine baban komandan wannan runduna ga kuma karin bayanin da ya mana
mun fara operation lex sanity tunde ran 23 ga watan abril akalla yanzu ne kusan sama da wata daya muna wannan operation a lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu gurare kamar Zannari Tumbuma Doron Nera da gurare ma daban-daban wanda ba zan iya ambata ba yanzu kuma Allah ya ba mu nasara mun ceto mutane da dama musamman mata da yara kuma an samu komanda na yan ta'adda wanda ya mika wuya duka-duka dai a halin yanzu bace cewa mutum 176 su suka mika wuya kuma akwai wasu wanda suka kama kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su mika wuya ba amma muna zargin su muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ta'addanci da ke faruwa a tafkin Chadi
ko nawa ne adadin mata da kananan yara da aka ceto a wannan farmaki
kuma ina da faɗa akwai mata da yawa kamar shekaru jawar can mata da yara 44 aka ceto a yankin Mangoro kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan 50 suma so akalla za a ce kusan 100 yanzu mata da yara an ceto daga wannan area
a bayanan dai yan ta'addan Boko Haram da ISWAP sun baiwa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin ko kuma duk abin da ya same su su suka so to kuma wannan runduna ke akan wannan batu
eh bayan mun samu labari game da kuka sani su yan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin amma wannan abin ƙarya ne kawai sun je ne dan su razana mutane su kore su amma a halin yanzu akwai mutane suna rayuwar su a kukawa kamar da ka sani wasu ne dai suka bar gurin yes gwamnan jihar Borno shi ma ya je bayan an ina ji shekaru jiya ya je gurin ya kara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duk abin da ya kamata mu ga cewa sun tafiyar da rayuwar su kamar yadda suka saba a kukawa
General Ibrahim Sallau Ali ya kuma yi karin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa.
Akwai su kan gaskiya. Na daya akwai kasan inda muke operation din nan Sahara ne. So yawanci muna samun matsala motocin mu suna samun matsaloli wajen tafiye-tafiyen mu a wannan area. Yawanci suna kafewa sai an dauki lokaci sannan a fito da su akwai kuma kasar tsibirai lake chad tudu ne kwari in kuma safar ruwa ne to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin kwale-kwalen da ma za a amfani su dole su zama so musamman su za a samu wanda za su iya aiki a wannan gurin saboda kasar wasu wuraren ruwan ba zurfi so injin na speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba so wasu ma ba dama iya amfani da injin ba dole kawai da kwale-kwalen za a amfani so buku da kari kuma akwai kalubalen goma-goma da yan ta'adda suke yawan dasawa yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka dasa ma goma-goma wasu guraren masu manja suna shiga ciki abin yana kashe su to wannan su ne matsalolin da muke fuskanta a wannan area na tafkin Chadi amma duk wannan insha Allah ba zai hana mu aikin mu ba dakarun za su jajirce za su kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin Chadi. Allah ya yarda.
Yan ta'addan Boko Haram da ISWAP dai a galibi na huce haushin su akan fararen hula yayin da duk dakarun MNJTF suka farma su. To ko me janar zai ci akan haka?
Eh kasan wannan aikin tsaro da muke yi ba aiki soja bane ba kai. Aiki ne na kowa da kowa. Dole ka ya kamata al'ummomi su rika ba mu bayani. Su rika ga dan suna kira mu suna ba mu information da intelligence ya kamata da mu kare su. In ba su ga mana cewa da ayan ta'adda suna nan zuwa ba ko kuma sun samu wasiƙa ko wani rahoto cewa ayan ta'adda suna so za su zo garin su ba da dalilin sani. Ila sai sun tafi garin sun faɗi gama abin da za su yi sun tafi kafin mu sani. Amma in suna gaya mana kan lokaci kaga za mu ɗauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su mu tabbatar cewa ba a samu wani iskila ba insha Allah.
Major General Ibrahim Sallau Ali, babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To ko mai masana tsaro ke cewa mai bincike kan shanin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel Dr. Yahuza Ahmad Getso na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity kuma ga abin da yake cewa akai
wannan yar manuniya ce da take nuna irin yanda wato wannan yanki na tafkin Chadi kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare kuma da irin hadaka da kuma hakura da runguma juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakanin su wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya dade yana kawo tarnaki akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki. Kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewa wato ana samun nasara kuma ana samun wato kwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da shi ba dare ba rana domin ganin cewa an yi abin da za a fitar da shi daga rogo. Sannan abu na ƙarshe yar manuniya tana ƙara nuna yanda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana yar manuniya tana nuna cewa in Allah ya yarda an bi hanyar da za a fitar da shi daga rogo.
Dr. Yahuza Ahmad Getso, ƙwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gudumawar da Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ya bamu wato jami'in sadarwa na wannan runduna. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.